زلزلة الساعة شيء إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد.
wannan sura ita ce suratul hajj an yi mata laqabi ko an ambace ta da wannan suna saboda yadda Allah subhanahu wataala ya ambaci hajji da waɗansu abubuwa da suka shafi ayyuka na hajji a cikin sura. Yace suratul hajji madaniya, suratul hajji sura ce ta Madina, wasu suka ce makkiya, wasu suka ce a madaniya ce, sai dai fadin Allah subhanahu wataala hadha ni khasman ikhtasamu inda rabbihim zuwa a nufin ƙarshen waɗannan ayoyin. Yace hiya arba'un aw khamsun aw sittun aw sab'un aw thamanin wa sab'un, wato aya 70 ce da 4 ko da 5 ko da 6 ko da 7. Mun dai sha bayani cewa ba wani harafi ko jumla ko kalma ta karu ba, a'a bambancin wuraren tsayawa gwargwadon malaman ra'ayin da suka tsaya. Kun san cewa masahif wanda aka rubuta aka aika birane, babu digo, babu waƙafi, babu aya, babu komai, haka nan aka rubuta su aka aika, babu manci tsakanin sinun da shinun, ko tsakanin zayun da ra'un, ko sadun da dadun, ko fa'un da kafun, ko ba'un da nunun, da ta'un da ya'un, kawai sai dai ayi dungun. To sai sahabbai kowa ya karantar gwargwadon yadda ya ji manzon Allah sallam yana karantawa. To duk sahabin da ya ji cewa manzon Allah iya abin da ya ji na karatunsa waje kaza yake tsayawa, to shi a gunsa wannan wurin aya ne. Shi kuma wanda bai ji manzon Allah yana tsayawa ba a wannan wurin, to gunsa ba aya ba ne. To shi ya sanya aka sami sabanin bayanin adadin ayoyin da yake cikin sura, ka ji wani an ce aya ta kai aya kaza, wani kuma a ce kaza, wani ya ɗori da aya biyu ko uku. Kun ga a nan wasu suna ganin 74, wasu ma suna ganin ainihin 78. To dai babu abin da aka ƙara bambancin wurin tsayawa ne ko kuma wucewa. Yace wa mawdu'u ar-ra'isi, babban abin da surar take karantarwa, tawqiru sha'airiddin, mutunta alamomi na addini, wa adami tahawuni biha, da kuma rashin wulakanta su mutlaqan, wato kai tsaye ko kuma kace gaba daya. Bismillahir rahmanir rahim, ya ayyuhan nas, Allah subhanahu wataala sai kiraye mutane gaba daya al-mukallafun, wanda aka dora musu nauyi na ibada. Yace ittaqu rabbakum, lalle ku ji tsoron ubangijinku. Kun ga anan kasancewar abin da ya shafi kowa da kowa ne, ba wai mumini ko musulmi kadai ba, kowa ne ne in dai mutun dan adam ne, to wannan magana ta shafe shi, domin idan bai ji tsoron Allah ba akwai abin da zai biyo baya. Kuma wannan rana da za a fada, kowa sai ya san ana yi idan ranar ta zo. To shi yasa Allah subhanahu wataala ya kiraye mutane dunkule su ga baki daya. Yace ya ku mutane, ittaqu rabbakum, ku ji tsoron ubangijinku. Kuma sai ya kawo kalma ta ar-rabb, domin ar-rabb shine mai reno, wanda ya reni mutum tun yana cikin mahaifiyarsa, yana digon mani, ya zamo gudan jini, ya zamo tsoka, ya zamo ainihin halitta. Aka haife shi tun bai iya tafiya ba, har ya iya tafiya, har ya kai duk inda ya kai, Allah subhanahu wataala shine yake renonsa. Uwa ta kwanta da ciki, ta tashi da shi, ta sha sanyi, ta sha zafi, ta yi kaza, ta yi kaza, duk Allah yana taba dan adam kariya a ciki, kenan Allah shine ar-rabb. Yace ku ji tsoron mai renonku, shine iqabahu, ku ji tsoron akubarsa, bi an tuti'uhu kama amarakum, shine ku yi masa biyayya kaman da ya umarce ku. Yace inna zalzalata sa'a, lalle girgizan nan ta tashin alkiyama, ayil harakatu shadida, shine motsin nan mai tsanani, lil ardi, wanda za a yi wa ƙasa, allati yakunu ba'daha tulu'u shamsi min magribiha, wanda wannan girgizan daga ita ne rana za ta fito daga mafadarta, allazi huwa qurbu sa'a, wanda wannan shine dab da tashin alkiyama. Allah yana cewa idza zulzilatil ardu zilzalaha, idan aka girgiza ƙasa girgizawarta aka jijjiga ta aka girgiza ta abin da ke girgizawa wanda wannan aiki wato ainihin mala'ika ne zai yi kuma duk lokacin da aka yi wannan kaji an yi wannan to kasancewa duniya ta riga ta zo ƙarshe Allah ke cewa yawma tarjufu rajifa tatba'uha radifa ranar da mai girgizawa za ta girgiza ma'ana a girgiza ƙasa yake cewa yakunu ba'da tulu'i shamsi min maghribiha qurbus sa'a to wannan girgiza ƙasan Allah ya ce shay'un azim abu ne wanda yake babba fi iz'ajin nas a wajen tayar da hankulan mutane allazi huwa naw'u min al-iqab wanda wannan nau'i ne wanda yake ainihin na aquba wannan ya nuna mana za a girgiza ƙasa za a jijjiga ta yaushe ne wannan wuni Allah ya ce yawma tarawnaha ranar da za ku ganta ita wannan alama din ta tashin alkiyama tadhhalu bi sababiha kullu murdi'atin kowace mai shayarwa za ta zama ainihin ta shagaltu ta shagala amma arda'at daga abinda take shayarwa nan ma yace murdi'atin bil fi'li a larabci akwai bambanci tsakanin al murdi'u da al murdi'atu in aka ce al murdi mace mai shayarwa ko da dan baya kusa da ita to amma idan aka ce al murdi'a shine bil fi'l wadda ta saka mamanta a cikin bakin danta to shine al murdi'a tana yi bil fi'l aikace to ranar da dukkan wacce take shayarwa za ta zama ainihin ta shagala amma arda'at daga abin take shayarwa ai tansahu za ta manta da shi malamai suka ce ta yi jifa da shi ka san ko duk abin da ya koro bera ya fada wuta to tabbas ya fi wutar zafi uwa da za ta iya rasa ranta akan danta kaga ga mamanta a cikin bakinsa ta yi jifa da shi ta yi ta kanta to karka nemi ƙarin bayani saboda haka Allah subhanahu wataala yake cewa wa tadau kullu zati hamlin kuma kowace ma'abuciyar ciki za ta haife wannan ciki ai hubla wato ita ce mai ciki za ta aje hamlaha wannan ciki na ta qabla awanihi tun kafin lokacin haife shi cikin wata ɗaya ne cikin kwana ɗaya ne na wata uku ne muddin dai mai ciki ce to a ran nan ta riga ta haife shi Allah ya ce wa tara nasa sukara kuma zaka ga mutane suna maye min shiddatil khauf saboda tsananin tsoro wa ma hum bisukara kuma su ba wai maye suke mina sharabi daga wani abin sha da suka sha mai bugarwa ba walakin azaballahi shadid sai dai azaba ce ta Allah mai tsanani Allah ya kare mu anan akwai nuskha guda biyu ko dai fahum yakhafunahu ko kuma fihim faykhafunahu duk wani dai zai bada ma'ana an samu nuskha guda biyu na shi tafsiri din ko dai in mun dauki abu na farko fahum yakhafunahu saboda haka su suke jin tsoron wannan wuni din ko ku a walakin azaballahi shadidun fihi sai dai azabar Allah mai tsanani ce a tattare da su faykhafunahu saboda haka suke jin tsoron sa ko wani dai zai bada ma'ana thumma qassaman nasa sannan sai Allah subhanahu wataala ya rarraba mutane ila arba'ati aqsam ya zuwa kashi hudu wa ashara ila nau'il awwal sai yayi nuni zuwa ga ainihin kashi na farko wannan yawma tarawnaha tadhhalu malaman tafsiri sun yi sabani shin ana nufin lokacin da aka yi nafqatul faza'i ne busa tarazanarwa da tsoratarwa shine wannan alamu za su kasance koko bayan sai an tashi alkiyaman ne Ibn Kathir ya kawo athar to amma abinda malamai suka firin jayarwa shine maganar da mai tafsiri ya tafi akai wannan zai faru ne kafin tashin alkiyama bi dalili qaulihi ta'ala yawma tarawna tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at domin a lokacin ne za a ce ga mai shayarwa tana shayar da danta nono amma idan aka ce alkiyama ta riga ta tashi to kaga ita daban danta daban koda a ce ta mutu ne a lokacin da ya zamo tana shayarwa to ba za a ce a lokacin ta tashi ga danta wato ainihin maman ta yana bakin sa ba tare da cewa akwai athar da yake nuna cewa idan mace ta haihu ta mutu a halin haihuwa mun san lokacin da za a haifi da to akwai wato zaran cibiya wanda yake hade da mahaifa wanda sai an haifi da za a datse shi to ya zo a hadisi idan mace ta mutu a halin a wannan halin to za ta tashi a wannan halin haka ga wannan zaran bai rabu da dan ba za a ce da dan tafi aljanna yace Allah ai ne bazan tafi ba sai da mahaifiyata tun da gashi a hade muke to saboda haka sai a ce to ya tafi shi da ita Allah ya samu dace to wannan abin da kawo wannan din kenan akwai asar din da ya nuna uwa za ta iya tashi tare da danta to amma sai a wannan halin da ya zamo ta mutu a daidai wannan halin domin akwai wanda za ta mutu a lokacin haihuwa din ko dai yana ciki bai fito ba ko yana fitowa ta rasa ranta to ita domin Allah subhanahu wataala ya yi mata albishir da aljanna sai ta tashi a wannan halin a ce da shi kai tafi aljanna ita ko ba a ce komai a kanta ba sai ce Allah ai bazan tafi ba sai da mahaifiyata a ce to dan ku tafi gaba daya shi yasa zo a hadisi idan mace ta mutu a wannan hali ana fatan ta yi shahada sai Allah subhanahu wataala ya ce
wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wa yattabi'u kulla shaytanin كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير
a cikin wannan kashi na farko wanda ainihin Allah subhanahu wataala ya ambata kamar yanda mai tafsiri yace zamu ga an kasa mutane gida hudu zaka ga cewa masu kafirci akwai wanda suke yi dundum akwai wanda suke su kuma ƴan ra'ayin riƙau sannan su ma musulmi akwai wanda suke musuluncin domin neman abin duniya akwai wanda suke ne saboda Allah haka zamu ga suran ainihin ta lissafo mana su yace wa minan nasi akwai daga cikin mutane mithl nadr ibn al-harith kaman nadr dan harith wa jama'atin min quraish da kuma wata jama'a ta quraishawa al-muta'assibina masu wato ainihin ta'assubanci wato ta'assubanci shine kaman kace ra'ayin riƙau bit taqalidil a'ama ta hanyar makantaccen koyi taqalidil a'ama shine makantaccen koyi mutun ya dinga koyi da mutun idan sa an rufe ko daidai yake ko ba daidai ba kawai shi duk inda wani ya tafi kawai shi zai bi shi to shine at taqalidil a'ama makantaccen koyi yace to daga cikin su akwai man yujadilu wanda yake yin musu fillahi a cikin sha'anin addinin Allah bai gairi ilmi ba tare da ilimi ba fa yaqulu sai yace la ba'atha babu tashin alkiyama wal qur'an asatirul awwalin shi kuma alqur'ani ta tsunniyoyi ne na mutanen farko wayattabi'u kullu shaytanin marid kuma ya dinga bin kowane irin shaydani wanda yake mai taurin kai ai mutamarridun wanda yake mai tsaurin kai yunkirul haqqa ya zama yana kyamar gaskiya yana musunta ba da zuhurihi bayan bayyanar gaskiya din to akwai masu irin wannan wanda zai kafe kawai shi abinda yake ba daidai ba shine daidai a wajensa wato idan sa ya rufe ya makance shi duk abinda ya samu ana yi to ba canji wani abin shine daidai ba zai yi bincike ba daidai ne ba daidai ba kawai shi haka zai yi akwai masu irin wannan sai ce kutiba alaihi to an riga an wajabta akan sa shine qudiya ala shaytan an riga an hukunta akan shaydan annahu man tawallahu cewa duk wanda ya jibince shi ai ittaba'ahu duk wanda ya bi shi fa annahu to shi shaydan din yudilluhu zai batar da wannan mai bin nasa wayahdihi kuma ainihin ya dora shi shine yad'uhu ya kira shi ila azabis sa'ir ya zuwa azaba ta konewa ai annar shine wuta ai ila mujibihi zai kirayi mutun ga abinda zai wajabta masa shiga wuta sai yace wattabiru bil hidaya anan da akai amfani da kalma ta shirwa aka ce hadihi ala sabilit tahakkum wato kamar an yi masa gatse ne wannan alfi shine kashin farko wanda yana tabbal karasa yana tabadan bada masa duk abinda ya tashi yaga ana yi to zai yi wannan abun ko daidai ne ko ba daidai ba komin kyawun abu to shi baya buƙatar hujja ka kawai shi shikenan ba zai karbe shi ba tunda ba a saba da shi ba kuma duk munin abu tunda dai ya samu ana yi to zai yi wannan abun ko ko babu kyau akwai irin wannan har yau har gobe a cikin wanda suke musulmi akuma so nan tunanin dama wanda ba sa musulunci kwata kwata su wani dama tunanin su kenan shi yasa ma ba sa neman hanya ta musulunci to sai Allah subhanahu wataala yace
يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج.
Mai tafsiri ya ce walamma zakara ta'ala yayin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata anna minan nas cewa akwai daga cikin mutane man yujadilu fillah wanda yake ja'inja a cikin sha'anin Allah bi ghairi ilmin ba tare da ilimi ba bal bi mujarradi taqlidihi lishaitan kawai da tsantsan wato ainihin koyin sane ga shaitan wa kana jidaluhum fil hashri wal ma'ad kuma suna ja'inja a cikin sha'anin tara mutane gobe alkiyama da kuma makoma fa zakara dalilaini wadihaini Allah sai ya ambaci dalilai guda biyu wanda suke karara a bayyane ala zalika a bisa wancananka ahadahuma ɗaya daga cikin su fi nafsul insan a cikin karan kansa shi dan adam din ibtida'uhu shine fara halittarsa wa tatawwuruhu da kuma ciratuwarsa daga hali zuwa hali fi sab'ati atwar zuwa halaye guda bakwai والثاني مثال نبي في الارض اتكين شانين ايتا قسا دين التي يشاهدها ود دان ادم يكي غانينتا دا ايدنسا شي يشاهد تنقلها واتو ود يكي غانين تراتوتا ايتا قسا من حال الى حال daga wani hali zuwa wani hali zaka ganta lokacin rani kuma ta koma irin yanzu lokacin damana fa idza atabara al-aqilu dhalika to idan mai hankali ya lura da haka sabata indahu jawazuhu aqalan to sai halaccin tashin alkiyama ya tabbata a kansa a cikin zuciyarsa a hankalce fa idza warada shar'u biquihi to idan shari'a ta zo da bayanin akwai tashin alkiyama wajaba tasdiqu bihi ya wajaba a gaskata da shi wa annahu waqi'un la muhala kuma abu ne mai aukuwa ba makawa fa qala ta'ala Allah subhanahu wataala sai ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane almukallafun in kuntum fi raibin in kun kasance a cikin shakku min alba'afi dangane da tashin alkiyama to fa inna khalaqnakum ai mu ne muka halitta ku shine ai inna khalaqnakum wa tuwun muka halitta ku ai aslakum adam shine asalin ku annabi adam muka halitta shi min turabin daga turbaya thumma khalaqna dhurriyyatahu sannan muka halitta dhurriyyatan min nutfatin daga mani thumma min alaqa sannan daga gudan jini yace huwa damul jamid shine jini sandararre thumma min mudga sannan muka halice ku daga yar tsoka wahiya luhmatun wata yar tsoka ce kadara ma yi mudag gurgudan abin da za a tattauna mukhallaqatin wadda take mai cikakkiyar halitta shine musawwaratin ta matal khalq wadda aka suranta ta mai cikakkiyar halitta haka Allah yakan samu da dan adam wa ghairi mukhallaqa da wacce take ba mai cikakkiyar halitta ba ai ghairi ta matal khalq akan halitta dan adam ko koyi a haife shi ba cikakkiyar halitta ba a ce ba wani bangare mun yi wannan duka linubayyana lakum domin mu bayyana muku kamala qudratina kamala da kuma cikar ikon mu li tastadillu biha domin ku kafa hujja da wannan fibtida'il khalqi a cikin fara halitta ala i'adatihi a bisa mai yadda shi a lokacin da babu shi domin duk abinda aka samar a lokacin da babu shi akwai ikon a iya mai yadda shi wanda ya samar da abu a lokacin da babu shi yana da iko ya sake mai yadda shi sannan wa nuqirru muna tabbatarwa mala yace musta'anaf wannan wato ainihin sabuwar magana ce wa nuqirru fil arhami muna tabbatarwa a cikin mahaifa ma na sha'u abinda muka ga dama ila ajalin musamman ya zuwa wani lokaci iyakantacce shine waqta khurujihi lokacin fitarwar sa thumma nukhrijukum sannan mu fitar da ku min butuni ummahatikum daga cikin cikin iyayenku mata tiflan ay atfalan kuna yan kanana thumma nu'ammirukum sannan sai mu rayar da ku litablugu ashuddakum har ku kai ainifin matukar karfinku ayil kamal shine kamala wal quwwa da kuma karfi wa huwa ma bayna 30 ila 40 sana shine daga shekara 30 zuwa shekara 40 wa minkum daga cikin ku man yutawaffa akwai wanda ake karbar ransa ya mutu qabla al ashad ya mutu kafin kai wa tsananin karfi wa minkum kuma daga cikin ku man yuraddu akwai wanda ake mayar da shi ila ardhil umr ya zuwa wato rayuwa kaskantacciya shine a khassahu mafi kaskancin rayuwa min alharim ya zama ya zama tsoho tukuf wal kharaf da kuma wato zarewar hankali idan aka ce wato kharaf shine zarewar hankali mutun ya tsufa ya zama babu hankali ma ya tafi ga baki daya likai la ya alama ba'da ilmin shay'a kenan likai la ya alama shay'an ba'da ilmin har ya kai bai iya sanin komai bayan da ya san shi wannan da yawa yana faruwa mutun ya tsufa har bai iya gane ƴaƴansa har bai iya gane abubuwa mutun ya zo ya ci abinci ya koshi ya ce babu abinci ba a kawo ba mutun ya zo yana fitsari ya ce ga maciji duk ana irin wannan kun san dan adam abinda malamai suke cewa galibi idan ya tsufa to dama abinda yake so ma rauni abubuwa ne ɗayan shida hudu a sama biyu a ƙasa ji gani kwakwalwa sannan me hakuri ya zube su ne suke rauni su ne alamar tsufa ya taho a ce ji yayi rauni gani yayi rauni kwakwalwa ta samu ikhtilati hakuri ya zube ko kuma a'a ya zamba za ku ta sa ta yi rauni ko kafafuwa ilifin su gajiya ai ta dogara sanda to wani ma duk sai kaga shidan sun tabbata gaba daya ba can kaga dole mutum kuma sai dai sallama in da bai sallama ba da karfi sa dole ya sallama saboda su wayannan duk wanda ya tafi kenan sai dai inda ma yan matsala ce akwai yar matsala da ka iya samuwar ido a dan yi wasu yan abun nan ya dawo amma idan na tsufan ne fa shikenan sai dai a sallama jin in ya tafi shi ma sai dai a sallama to ballantana ainihin hakuri imma amma na roba dai ba zai taura kashi ba sai dai a yi shi domin ado amma dai an san tsoho ne duk wanda ya sanka ada sai dai kai barazana ga wanda bai sanka ada ba to ballantana ce kokolwa ta riga ta zare kun ga shikenan wato Allah subhanahu wataala shi yake gudanar da abubuwan da dan adam bai sai canza su ba duk dabaraka in dai zaka tsufa wannan baka isa ka wuce musu ba fa in wani bai faru ba wani zai faru zai wahala ka ce ka samu dan shekara 70-75 ko mai fes akwai daidaiku da Allah yakan yi daidaiku ne sai ka samu dubu kila baka samu daya ba dan shekara 75 wannan shirin da na faɗa ce komai lafiya kalau sai ka samu daidai yan dabaru ake abubuwa yace qala ikrima ikrima yake cewa man qara alqur'ana lam yasir bi hadhihi alhala wanda ya karanta alqur'ani bai faye kasancewa a wannan halin ba to tabbas kaman yanda wani athar na ibn abbas yake cewa duk mutumin da Allah ya ni'imta da qur'ani da wahala dai ka same shi ya kai irin wannan ragwagwabewar ainihin yana ta sambatu yana surutu yana fadin abubuwa da basu da tushe bare makama ba safai akan samu din ba za a dade ainihin dai ba a samu ba wallahi alam akan samu to amma dai ba yawa yace wa taral arda kuma zaka dinga ganin kasa wato kana ganin kasa hamidatan shine ya bi satan abushe fa idza anzalna alaiha alma idan muka saukar da ruwa akan ta ihtazzat sai ta girgiza shine ta harrakar sai ta motsa warabat sai ta kumbura shine irtafa'at sai ta daukaku wa zalit ta dadu wa ambatat kuma sai ta tsirar min kulli zawjin malam yace wannan min za'ida ce kenan ambatar zawjan wato kulli zawjin sai ta ambatar da kowane dangi shine sinifin wato wani dangi ne daga cikin tsirrai bahijin wanda yake ainihin kyakkyawa to idan muka duba wannan abubuwa da aka dunkule aka fada dan adam ya faru daga babu aka samar da shi in mun duba annabi adam alaihi salam babu shi aka samar da shi ta hanyar turbaya sauran halittu kuma tun daga digon mani ya zamo jini ya zamo tsoka ya zamo kaza har ka zamo dan adam karfa ka fita a guje kai duk abin da kake so na ainihin nuna bajintaka da karfi a kwana a tashi me yake faruwa ai sai a hankali a zauna da dabara a tashi da kyar dan adam in dai shekaru suka yi sai mutun yayi haka kaga mutun ya yankwane bayan nan nasa ya zamo kaman baka duk abin da zaka ci kun ba za ka karki ba duk abin da zaka ci kana nan dai sai dai a ga tsoka a ga fata da kashi da jijiya amma ka ganka mulmul wannan ya zamo khabaru kana hasali ma in ka ci da yawa tashin hankali cikin kai ta murda kai ta juye sai dai ka ci dan abinci ka dan anjima ka dan kara baki ya daina dandano sosai sai an dan kara rage shiri an sa yajin daddawa da sauransu saboda testing din da baki yake da shi ya riga ya ci baya ai ta yan dabaru har kuma shikenan to kaga ana nuna cewa dan adam an samar da shi lokacin da babu shi gashi ya zo hali na karfi har ya zamo kuma ya kai rauni Allahu rabbi khalaqakum min du'fin thumma ja'ala min ba'di du'fin quwwa Allah ya samar da ku daga karfi daga rauni sannan bayan raunin Allah ya kawo karfi thumma ja'ala min ba'di quwwatin du'afan wa shayba sannan bayan karfin sai aka samu rauni da furfura da tsufa mutun ya kalli kansa ya ga duk farin gashi suduk ina bakin ya tafi na dadin ne bakin ya zama fari ko ku a bakin aka zare aka kawo fari yaro wallahi karami in yi ga tsoho sai dauka haka Allah ya shi haka yake gani Allah ya sauke mu a ce shi ya tsufa yaro in ka dan ce bari in samu furfura sai ta kakkabewa wai kakka samu tsufa yana gani haka Allah yake kai kuma daga shi irin yadda ya fara kai ba haka fara to ashe wannan yana nuna cewa Allah shi yake tafiya da abuwa haka to sannan kasa aka kawo mana misali da ita ma lokacin rani ka ganta ta bushe ba komai amma da an yi ruwa sai ga cewa ta kumbura tsare suna ta fitowa sannan bayan wani lokaci kuma ka ga cewa ta koma irin gidan da to Allah sai ce zalika bi annallahu huwal haqq mu karanta wannan ayoyin biyu
ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور
أكت ذلك ai min bada'i khalqil insani ila akhir ihya'il ardi wancan abin da aka ambata na fara halitta dan adam zuwa karshen raya kasa bi anna allah dan ya sheda cewa lalle bi sababi anna allah huwal haqq domin ya shedar mana fa allah shine gaskiya athabit adda'im shine tabbatacce shine na tutur duk wannan abin na tawaya baya samun Allah subhanahu wataala bai sifantu da wannan ba kuma ba Allah ba wannan dan adam da aka samar shine wannan abu yake faruwa gare shi komai zai canza amma Allah ba zai canza ba wa annahu yuhyil mauta kuma Allah shine yake rayar da mamata wa annahu ala kulli shay'in qadir kuma shi mai iko ne a bisa dukkan komai to in kun gamsu da wannan to ga abin da yake so a ƙara tabbatar muku wa anna sa'ata atiyatun yadda kuka ga wayanta abubuwa babu su Allah ya samar da su an canza daga hali zuwa hali to ku sani cewa alkiyama din nan fa mai zuwa ce la raiba fiha babu shakku a cikin sha'aninta wa anna Allah kuma Allah subhanahu wataala yab'athu man fil qubur yana ta yadda wanda suke cikin kaburbura fa idza bu'itha man fil quburi to idan aka tashi wanda suke cikin kabari fi batin al'ardi a cikin cikin ƙasa fa gairuhu ashal ashal wa aisar to ashe waninsa shine mafi sauki shine ainihin kuma mafi sauki ai anna allah yab'athu kull man yamut allah yana tashin duk wanda ya mutu wa indufina fi batin al'ardi koda ku an binne shi a cikin ƙasa to muna fata allah subhanahu wataala ya bamu ikon daukan wannan izinoni da ake ta ambatowa Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce bamu ikon binta Allah ya nuna mana bata bata ne bamu ikon nisanta sa ya Allah gafarta mu iyayenmu wanda suka rasu wanda suke rayi Allah ya bamu ikon cikawa da imani Allah ka yi mana kyakkyawan karshe Allah ka ƙara mana jin tsoronka a duk lokacin da a duk halin da muka samu kanmu ya Allah ka azurta mu da yin komai domin ka Allahumma salli na